بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayanati abwa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh yau kwanan wata 8 ga watan ramadan shekara ta 1443 hijira ta manzon tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina shine kuma ya dace da tara ga watan hudu shekara ta 2022 shekarar miladiya zamu ci gaba da karatu insha Allahu ta'ala a cikin darasin mu na tafsirin alqur'ani mai girma a wannan masallaci namu mai albarka masallacin Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu a wannan unguwa ta mu ta Hausawa wanda idan ba a manta ba mun kawo ƙarshen suratul anbiya'i zamu tashi farkon suratul hajj wannan kuma shine darasin mu na hudu a cikin darasin tafsirin da muke gabatarwa na'am mai Allah ya ce
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير
نعم wannan sura kamar yadda muka ji sunanta suratul hajj suratul hajj shine sunan wannan sura sura ce da take dauke da ayoyi guda 78 wasu malaman malaman da suke kididdige adadin ayoyin alqur'ani suka ce tana da ayoyi kasa da haka wasu suka ce 77 wasu da 6 wasu suka faɗa wani abu makamancin haka amma dai a mushafi dake hannunmu idan kowa ya kalli nasa zai ga ayoyin suratul hajj ayoyi ne 78 sannan tana da kalmomi 1279 tana da haruffa 5196 sannan suratul hajj ita ce sura ta 22 a tartibin alqur'ani a jerin surori na alqur'ani mai girma sannan wannan sura ta alhajj sura ce da take a malamai sun tattauna game da ina ta sauka shin yar Makka ce ko kuma yar Madina, to amma dai tare da takaitawa ba tsawaitawa ba, zancen da yafi inganci shine ita wannan sura ta Hajj. Wasu daga cikin ayoyinta yan Makka ne, yayin kuma da wasu daga cikin ayoyinta yan Madina ne, ma'ana tana da ayoyi masu yawa wanda suka sauka a garin Makka, wanda su ne waɗanda suka fara sauka. Sannan akwai wasu ayoyin kuma masu yawa wanda su kuma sun sauka ne a Madina, wanda insha Allah ta'ala yanayin karatun surar zai ba mu dama mu fahimci da yawa daga cikin ayoyin da suke yan Makka da kuma ayoyin da suke yan Madina. Domin malamai akwai ka'idoji da suka aji wanda suke tantance surori yan Makka da kuma surori yan Madina. Farkon surar yana ɗaya daga cikin abinda malamai waɗanda suke ganin surar Makkiya ce suka yi hujja da shi, shine faɗin Allah maɗaukakin sarki ya ayi wannan su. Domin faɗin Abdullahi ɗan Abbas, Allah maɗaukakin sarki ya ƙara masa yarda, yace galibi duk surorin da kaga sun fara da ya ayyuhan nasu, to khitab ne lil mushrikina, ma'ana magana Allah maɗaukakin sarki yake yi wa mushrikai. Kafiran Makka galibi Allah maɗaukakin sarki yake tattaunawa da su. To kaga buɗe wannan surar da ya ayyuhan nasu, sai wasu daga cikin malamai suka ce to wannan sura yan Makka ce. To amma kuma idan muka kalli da yawa daga cikin wasu ayoyinta, zai tabbatar mana da cewa sura ce yar Madina, tunda akwai su ayoyin da suke bayani game da jihadi, wanda jihadi ba a shar'anta shi ba, ba a wajabta shi akan musulmi ba, sai bayan musulmi sun hijira daga Makka sun koma Madina. Hakanan akwai ayoyin da suka tattauna akan abin da ya shafi hijira, wanda ita ma hijira mun san a ɗaya daga cikin abin da ake tantance surori yan Madina shine dukkanin sura ko ayar da ta sauka bayan hijirar annabin Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi daga Makka zuwa Madina, to sai a ce wannan aya ko wannan sura madaniya ce. Saboda haka akwai ayoyi da dama da suka tattauna game da hijira. Hakanan akwai aya da Allah maɗaukakin sarki ya kawo a cikin wannan sura mai albarka, wacce take bayani hatta akan abin da ya shafi yakin Badar. هذان خصمان اختصموا في ربهم كما يدى حديث يتبتى أسكين بخاري ونر آية تاسو كني قمد أبن ديشا في مبارزة لتفارو آيات بدر وانا آيات بدر شما كواية سنبي فاربا سي باين هجرة من زن سراء النب محمد صلى الله عليه وسلم سو راك وانا سورة دي تالحج سورة سيدة تكي قوكي دا آيوي ما سيوا ام مكة kuma take ɗauke da ayoyi masu yawa yan Madina. Wannan sura tana da wata miza, tana da wata wani abu da ta fifita da shi da sauran surorin Al-Qur'ani. Malaman ulumul Qur'an sukan tantance surori da inda suka sauka, da wajen da suka sauka, da lokacin da suka sauka. Akwai ayoyin da suka sauka a lokacin sanyi, malaman ulumul Qur'an sukan tantance su. Ayoyin da suka sauka lokacin zafi, malaman ulumul Qur'an sukan tantance. Akwai ayoyin da suka sauka lokacin yaki, malaman ulumul Qur'an sukan tantance su su fito da su. Wasu ayoyin kuma sun sauka lokacin zaman lafiya, wasu ayoyin sun sauka lokacin zaman gida, wasu ayoyin sun sauka lokacin tafiya, da dai da yawa daga cikin abubuwan da malamai sukan kalla wajen tantance irin waɗannan ayoyi. To abin mamaki wannan sura ta Al-Hajj kusan ta tattara dukkanin waɗannan abubuwa. Wasu daga cikin ayoyinta sun sauka ne a lokacin tafiya, kamar yadda wasu daga cikin asar suka tabbata aya ta farko ma ya ayyuhan nas ta sauka ne a lokacin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da sahabbansa suke cikin halin tafiya. Hatta ita aya ta farko ya ayyuhan nas taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati shay'un azim, wasu daga cikin malamai suka ce ta sauka ne lokacin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ke kan hanyar tafiyarsa. Wasu ayoyin nata kuma sun sauka a lokacin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ke cikin halin zaman gida ba halin tafiya ba. Wasu daga cikin ayoyin wannan sura mai albarka sun sauka ne da rana, yayin da wasu daga cikin ayoyinta kuma sun sauka ne da daddare. Wasu daga cikin ayoyin wannan sura mai albarka sun sauka lokacin yaki, kamar yadda muka ishara Allah maɗaukakin sarki yace hadhani khasmani ikhtasamu fi rabbihim, wannan aya ta sauka ne game da abin da ya shafi yakin Badar, wanda kowa ya san yakin Badar shine yaki na farko da Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya fara kafsawa da shi da mushrikai. To kun ga ta sauka wannan ayar a lokacin yaki, ba lokacin zaman lafiya ba. Wasu bangare daga cikin ayoyinta kuma sun sauka a lokacin da ake cikin zaman lafiya, lami lafiya. Daga cikin ayoyin wannan sura har yanzu akwai ayoyin da suke a nasikh, ma'ana tabbatattun ayoyi, akwai mansukh, akwai ayoyin kuma da alqur'ani ya kawo su, sannan kuma su ayoyin sun shafe su. Saboda haka malamai suka ce sura ce mai abin mamaki kwarai da gaske, kusan duk irin waɗannan abubuwan ta tattara su. Malamai suka ce me yasa aka ambaci wannan sura da suratul hajji, aka ce mata suratul hajji. Suka ce an ambace ta suratul hajji ne saboda dawwamar da ambatan Annabi Ibrahim Khalilullah, domin ambatan Annabi Ibrahim Khalilullah abul anbiya'i ya tabbata daga nan har zuwa lokacin da Allah zai nade kasarsa. Domin Allah madaukakin sarki a cikin wannan sura ya umarci Annabi Ibrahim da yayi shela ya kirawo mutane su taho daga ko ina domin su zo su yi aikin haji a dakin Allah mai alfarma. Allah ya ce wa azim fil nasi bil haji ya atuka rijalan wa ala kulli damirin ya atuna min kulli fajjin amik, ya kai Annabi Ibrahim kayi shela a cikin mutane da lallai su zo su yi aikin haji, za su zo maka wasu a kafa, wasu kuma suna haye akan dabbobi, ya atuna min kulli fajjin, za su zo maka daga kowace irin tafiya mai nisa amiku ta take mai zurfi kwarai da gaske. Saboda haka Annabi Ibrahim ya amsa wannan kira na Ubangijinsa, ya kira mutane akan lallai su taho su aikin haji. Malaman tafsiri kamar da suke kawo asar cewa lokacin da Annabi Ibrahim ya wannan kira da duwatsu da bishiyoyi da duk wani abin da yake mai tsayi mai girma, sai ya rankwafa domin sautin Annabi Ibrahim ya iya isa zuwa ga kowanne sassa daga cikin sassanin duniya. Saboda haka sai ya kasance ko ina a cikin sassan duniya wannan kira na Annabi Ibrahim ya isa, na wa azim fil nasi bil hajji ya atuka rijalan. Har yanzu wannan sura ta Al-Hajj tana kunshe da wasu daga cikin hukunce-hukuncen aikin haji, tana kunshe da dayawa daga cikin wasu daga cikin al'amura na aikin haji kamar hadaya da sauransu. Sai dai malamai suka ce ba wannan sura ce wacce Allah madaukakin sarki ya farlanta aikin haji a cikinta ba. Kafin wannan sura kafin wannan aya da muka karanta, akwai aya da take cikin suratul baqara da kuma ali imran wanda suke bayani game da aikin haji. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila, wanda wannan ayar ta gabaci wacce. Saboda haka akwai hukunce-hukunce na aikin haji da dama a cikin wannan sura ta Al-Hajj. Sannan har yanzu dan Allah madaukakin sarki ya ja kunne ya yi gargadi game da mushrikan da suke kokarin kange musulmi domin kaiwa zuwa ga dakin Allah madaukakin sarki don su gabatar da ibada. Innal ladhina kafaru wa yasudduna an sabilillahi wal masjidil haram alladhi ja'alnahu lin-nasi sawa'an al-'atifu fihi wal bat. Allah madaukakin sarki ya hakika wanda suka kafirta kuma suke kange mutane game da hanyar Allah madaukakin sarki, suke hana mutane ban hanyar Allah madaukakin sarki, sai Allah ya ce wal masjidil haram, kuma suke hana mutane kaiwa zuwa ga dakin Allah mai alfarma don gabatar da ibadar su. Allah madaukakin sarki ya ce sawa'an al-aqifu fihi wal bad. Wannan sura ta Al-Hajj malamai suka ce ita kadai ce sura a cikin Al-Qur'ani da Allah madaukakin sarki ya ambace ta da sunan ɗaya daga cikin arkanul Islam. Arkanul Islam guda biyar, akwai shaidawa ba an bautawa da gaskiya sai Allah, sannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne, sannan akwai sallah, akwai azumi, akwai zakka, sai me, sai haji. To za ku ga dukkanin surorin Al-Qur'ani gaba ɗaya daga suratul Baqara ko daga suratul Fatiha zuwa suratul Nas, dukkanin su babu wata sura da Allah madaukakin sarki ya kira wannan surar da ɗaya daga cikin wannan arkanul Islam al-khamsa din. Saboda babu surar da ake cewa suratul shahadatai ko suratul shahada, babu ita. Hakanan babu suratul salah, hakanan babu suratul zakah, haka nan babu suratul saumi amma akwai suratul me suratul hajji shi sa malamai suka ce ita ce surar da take banta da ambatan daya daga cikin arkanul islam daya daga cikin rukunan aikin hajji da muke da su a guda biyar sannan wannan surar har yanzu ita ce sura guda daya a cikin alqur'ani da take banta da sijjara guda biyu akwai abin da ake cewa sujudut tilawa sujudut tilawa shine sijjadar tilawa akwai inda Allah madaukakin sarki ya kawo maganar sijjada daidai ku a cikin alqur'ani mai girma wanda sunna ne ta annabi irad amti tsara tabbata a gare shi duk lokacin da mutum yake karanta alqur'ani idan yazo inda sujudut tilawa take sai ya dakatar da karatun alqur'anin sa sai ya fadi sai sijjada wa Allah madaukakin sarki eh wajen yin sijjadan nan malami suka ce mutum zai yi sijjada sawa'un ko da alula a tattare da shi ko babu alula a tattare da shi sannan me ake karantawa babban abin da yafi inganci shine babu abin da ake karantawa idan aka sijjada kawai aka dan jima sai a dago saboda hadisin da ya tabbata ana karanta wata addu'a hadisin bai tabbata ba hadisin da yazo ana cewa sajjada wa zahilil ladhi fatarha wa shaqqa sam'ahu wa basaruhu bihawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin wannan hadisi malami suka ce da'ifi ne bai tabbata ba to tunda bai tabbata ba kuma za a yi aiki da shi ba saboda haka idan mutum yazo inda ake karanta sijjada a cikin alqur'ani sai ya fadi sai ya sijjada wa Allah madaukakin sarki idan yayi sijjada dan gurgurdan sakwanni sai kuma ya dago sai ya cigaba da karatun sa idan mutum ya dago kuma ba zai sallama bai ce assalamu alaikum dan ba sallah yake ba sijjada kadai ake so kai idan kai sijjada sai ka abin nan dinta da ita da sujudu shukuri kusan duk hukuncin su daya ne ita ma sujudu shukuri haka ake yin ta idan wani abu na farin ciki na jin dadi yazo miki maimakon mutum yayi ihu ko mutum ya faɗo wata kalma mara kyau ko mutum ya dura ashar ko mutum ya wani abu a'a sai addinin musulunci ya mana tarbiya sai idan wani abu na farin ciki yazo maka to sai ka fadi kai wa Allah madaukakin sarki sujjada ita ce ake ce mata sujudu shukuri eh annabi irada amince tsara tabbata a gare shi yana yin ta sujjada godiya kenan abinda ake so kenan da an zo an gaya miki wata bushara cewa wani abu ya same ki na farin ciki abu kaza ya same ki to a lokacin maimakon ki ihu ko ki kara ko ki wani abin da ba daidai ba yi sauri ki tuna wanda ya miki wannan ni'imar shine Allah madaukakin sarki sai ki fadi sai ki mai godiya sai Allah madaukakin sarki ya kara miki akan ni'imar da ya miki dan ka'idar sa kenan shi daman la in shakartum la azidannakum in dai kuka gode min Allah ya ce ina da shi da yawa zan ta kara muku wala in kafartum in ku mutun ya ki godewa ya butulce yi abin da ba daidai ba Allah ya ce inna azabi la shadid lalle azaba ta mai radadi ce saboda haka da sujudu shukuri da sujudu tilawa duk ana yin su ne kawai a dago ba tare da an karanta wani abu a cikin su ba to wannan sura ta suratul hajji ɗan uwana masu albarka ita ce kadai surar da take banta da sijjada guda biyu a cikin ta ita kadai ce aya ta 18 da aya ta 77 aya ta biyun karshe aya ta daga ita sai ta karshe ya ayyuhal ladhina amanu ruk'u wasjudu wa abudu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihuna wannan aya sannan sai aya ta farko innal ladhina amanu ko إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد زوا قرشي وانا آير da kuma wannan aya da makaranta sune ayoyin da suka zo wanda ake sujuda lokacin da aka karanta su a cikin wannan sura mai albarka ta suratul hajj wannan sura ta suratul hajj malamai suka ce tana da darussa da yawa a ciki da take karantar da mu sai dai mafiya girman abin da zamu dauka a cikin ta na darasi shine surar tana karantar da mu abu na farko da galibi surorin alqur'ani sun fi mai da hankali a kansu shine tauhidi da kadaita Allah madaukakin sarki tauhidi da kadaita Allah madaukakin sarki da razanarwa da tsoratarwa da firgitarwa game da jinginawa Allah madaukakin sarki kishiya Allah madaukakin sarki yace may yushrik billahi fa ka'annama kharra minas sama'i fa takhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq Allah madaukakin sarki ya razana ya firgita game da abin da ya shafi shirka sannan surar har yanzu tana karantar da mu abin da ya shafi ahwalu yawmil qiyama shine halaye da mutane za su tsinci kansu na firgici da razani da tsoratarwa wanda suka shafi tashin alkiyama. Allah madaukakin sarki ne mana bayani yadda mace za ta haifi abin da ke cikinta, yadda mutane za su tashi daga kaburburansu a firgice, a razane, a tsorace. Wannan aya tana ɗaya daga cikin abin da take karantar da mu. Sannan har yanzu wannan aya tana karantar da mu Allah madaukakin sarki mai iko ne akan zai tashi mutane bayan sun mutu. Idan mutum ya rasu aka tashi a kabari, akwai lokacin da zai zo Allah subhanahu wata'ala kuma zai ƙara tashin sa daga kabari. Wannan ayar tana karantar da mu wannan al'amari. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min al-ba'thi fa inna khalaqnakum min turab, zuwa ƙarshe. Sannan wannan sura mai albarka tana karantar da mu wasu daga cikin hukuncin aikin haji, kamar yadda muka karantar a baya, wanda shine ma dalilin da yasa aka ambace ta da suratul hajji. Dan galibi za ku ga surorin alqur'ani kowace akan kalli wani abu daga cikin surar ne sai a kira ta da surar, galibinsu ba duka ba, amma dai galibi surorin alqur'ani duk surar da kika ji an ambace ta da suratu kaza, to akwai abin da aka kalla a cikin surar da ya dace da abin da aka ambace surar da shi. Za ku ga suratul baqara, a cikin suratul baqara akwai ambaton saniya ko wa idh qala musa liqaumihi inna allaha ya'murukum an tadhuhu min baqara. Suratul ali imran akwai ambaton ali imran ko yau akwai ambaton inna allaha safa adama wa nuha wa ala ibrahima wa ala imrana ala alalami. Haka nan suratul nisa'i akwai ambaton me, akwai ambaton nisa'i ar-rijalu qawwamuna ala an-nisa'i bima faddala allahu ba'dahum ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Haka nan suratul ma'ida, duk suratun alqur'ani ɗan uwana masu albarka galibin su za ku ga an kalli wani abu ne daga cikin surorin sai aka ambaci surar da sunan. Ita ma ka suratul hajji, kamar yadda muka kawo ayar a farko wa azin fin nasi bil hajji, to daga nan aka dauko surar, daga nan aka dauko sunan surar. Shi yasa surar tana kunshe da wasu daga cikin hukuncen aikin hajji. Malamai suka ce a cikin wannan sura ta suratul hajji an ambaci jihadi, me alakar jihadi da aikin hajji? Suka ce jihadi da aikin hajji suna da alaka, suna da kamanceceniya, saboda aikin hajji idan muka kalli aikin hajji da kyau za ku ga aiki ne da yake da akwai wahala a cikinsa. Akwai tafiyar kafa, akwai tawafi, akwai sa'ayi, akwai tafiya daga Mina zuwa Muzdalifa, daga Muzdalifa zuwa waje kaza, akwai jifa, akwai kaza, akwai wahala a cikinsa. To wannan wahalar da take cikin aikin hajji ita ce ake tunatar da mutane irinta, ko wacce ta fita wacce take cikin jihadi. To raka wahalar da ke cikin aikin hajji akwai makamanciyarta ko wacce ta fita a cikin jihadi. Haka nan malamai suka ce an ambaci tashin alkiyama a cikin suratul hajji. Menene alakar aikin hajji da kuma tashin alkiyama? Suka ce tashin alkiyama yana kamanceceniya da aikin hajji sosai da sosai, saboda za ku ga aikin hajji kowa daga kowanne sasanni na duniya, kowace ƙasa daga cikin ƙasashen duniya za ku ga sai an samu wakilci daga ko ina mutane za su tafi. Sannan ba mai kuɗi, ba talaka, ba mace, ba namiji, dukkaninsu za su tafi a shakali guda ɗaya. Hatta kayan da mutum zai sa, za ku ga idan maza ne, Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara duk kayan da ya sa duk farare ne fat, iya mayafi ne kawai da abin da mutum zai ɗaure ƙugunsa da shi, abu ne guda biyu kawai a jikinsa gaba ɗaya. Sannan haka za a je a tsaya ga rana, ana ta ibada, ana ɗawafi, ana sa'ayi, ana ta ibadu kala-kala. Mai kuɗi ba zai ce shi mai kuɗi ba ne sai an rufe shi da lema, ko kuma sai an sa masa wani abu na musamman da zai ba shi kariya daga sauran gamagarin mutane, a'a duk tare za a haɗu gaba ɗaya a yi. To sai nuna mana haka ranar tashin alƙiyama kowa zai zo. Kowa zai tashi daga kabarinsa, da mai kuɗi, da talaka, da mace, da namiji, gaba ɗaya za a ɗunguma gaba ɗaya a tafi gaban Allah maɗaukakin sarki ranar tashin alƙiyama. To kamanceceniyar taske ne, yadda ake tafiya aikin hajji gaba ɗaya a cikin yanayi guda ɗaya, to haka za a tafi gaban Allah maɗaukakin sarki idan Allah maɗaukakin sarki ya tashi ƙiyamarsa. Allah maɗaukakin sarki ya samu dace. ‘Yan uwana masu albarka, wannan sura mai albarka ta suratul hajji Allah maɗaukakin sarki ya fara da ya ayyuhan nasu, ya ku mutane ittaqu rabbakum ku ji tsoron ubangijinku Allah madaukakin sarki yace inna zalzalata sa'ati haqiqa girgizar sa'a lokacin tashin alkiyama shay'un azimun abne mai girma yawma tarawunaha Allah madaukakin sarki yace ranar da zaka ga wannan girgizar ranar da zaka ga wannan bala'i da musibar tazhalu kullu murdi'atin amma arba'at kowace mai shayarwa za ta shagala za ta dimauta za ta manta amma arba'at game da abin da take shayarwa mace mai shayarwa za ta manta da jaririnta da take shayarwa ta tashi ta kama gabanta tata a lokacin ta ishe ta wata ba'u kullu zati hamlin hamlaha sannan dukkanin wata mace ma'abociyar ciki wacce take dauke da ciki za ta haife wannan abin da ke cikin nata a wannan lokaci ko ya isa haihuwa ko bai isa haihuwa ba Allah madaukakin sarki yace wata rannasa sukara zaka ga mutane a cikin maye mutane suna maye suna faduwa suna tashi yadda kaga mutum idan yayi shaye-shaye yake faduwa yake malangarin ya fadi ya tashi yake tambele amma Allah madaukakin sarki yace wa mahum bi sukara a wannan lokaci ba kayan maye suka sha ba shine wa mahum bi sukara ba fa kayan maye suka sha ba menene ya faru walakin azaballahi shadid sai dai azabar Allah madaukakin sarki ce kawai mai radadi ita ta sa su wannan halin da ta kasance a cikin sa Allah madaukakin sarki ya samu dace wannan sura Allah madaukakin sarki ya bude ta da ya ayyuhan nas ya fara da annida ya nida ne rabbani kira ne da Allah madaukakin sarki ya ayyuhan nas ya unnida ce gashi nan ya ku mutane Allah madaukakin sarki ce ya ayyuhan nas ya ku mutane bai ce ya ayyuhal ladina amanu ba saboda Allah madaukakin sarki yana da nau'i na kira da yake a cikin Qur'ani kamar kala uku yana da nau'i na kira da yake kala uku Allah madaukakin sarki wani lokacin sai ya kira iyakacin masu imani kadai wanda suka gasgata manzansa suka ba da gaskiya da shi sai ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda kuka yi imani to wadannan ya ayyuhal ladina amanu sune suka fi yawa a cikin Al-Qur'ani dan Allah madaukakin sarki ya ambaci ayyuhal ladina amanu kusan sau 89 a cikin Al-Qur'ani saboda ka suna da yawa ya fara ne da ta cikin suratul baqara ya ayyuhal ladina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u ita ce ta farko Allah madaukakin sarki duk lokacin da yace ya ayyuhal ladina amanu to da masu imani kadai ake mushrikai ba su shiga ciki ba wanda duk ba shi da imani bai shiga ciki ba sannan Abdullahi dan Abbas yake cewa duk lokacin da kaji Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu to a matsayinka ne mai imani da kai ake yi sauri ki kasa kunne ki ji wani gargadi ne da Allah madaukakin sarki yake so ya miki wani jan kunne ne da Allah madaukakin sarki yake so ya miki akan wani abin da baya so ki dena ko wani kira ne da Allah subhanahu wataala yake so ya miki akan wani abin da yake so ki aikata shi shi sa wata mai albarka duk lokacin da kiga an ce ya ayyuhal ladina amanu to kasa kunne da ke ake tunda Allah madaukakin sarki ya taimake ki kina cikin masu imani wannan shine nau'in kira na farko da Allah madaukakin sarki yake a cikin Al-Qur'ani wani lokaci kuma sai ku ji Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane maimakon ya ayyuhal ladina amanu sai a canza abin sai a ce ya ayyuhan nasu wanda galibi irin wannan siga ta kira idan ta zo da ya ayyuhan nasu galibi a tafi kunsar mushrikan makka da alqur'ani ya sauka akan su wannan galibi da su ake amma akwai wasu ya ayyuhan nasu wanda ba da su kadai ake ba duk wani mutum ya shiga ciki yadda kuka ji an ce annasu dinnan to al-insanu kowa ya shiga ciki da mushriki da ahlul kitabi da musulmi da majusawa da duk wani ma inda mutum ya shiga cikin wannan kira kamar wannan aya ta farkon suratul hajji ta kunshi duk wani mutum kowaye ya shiga cikin ta ya ayi wannan nasu ita ma tana nan da yawa a cikin alqurani ta zo kamar sau 20 a cikin alqurani eh saboda qurani na masu imani ne shi yasa kun ga kasan masu imani sai yafi yawa sai kasance ya ayi wallazina amanu guda wajen 89 amma ya ayi wannan nasu wannan daman idan kaji an ce kana cikin ya ayi wannan nasu ai da matsala ko eh a ce ai kana cikin ya ayi wannan nasu kana cikin kowa da kowa kenan to sai Allah madaukakin sarki ya ambaci ayyuhan nasu 20 a cikin alqurani kun ga bata kai tamu ya ayyuhal ladina amanu yawa ba
to sannan kuma sai guda ɗaya tallin tall Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladina kafaru shine kira na uku kun ga waɗannan su ake kira su ne kafirai wacce ta zo a cikin surat at-tahrim ko Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladina kafaru la ta'tadiru al-yawm innama tujzauna ma kuntum ta'maluna Allah madaukakin sarki yayi kira ga kafirai yace la ta'tadiru al-yawm kada ku kawo wani hanzari a yau washe ne yau shine ranar tashin alkiyama Allah ya ce inna ma tujzauna ma kuntum ta'maluna lalle za'i muku sakamako ne gwargwadon abinda kuka aikata a duniya to wannan shine nau'i guda kira na guda uku da Allah madaukakin sarki yake a cikin alqur'ani yan uwa to Allah madaukakin sarki ya fara wannan sura da ya ayyuhan nas ya ku mutane kamar yadda na faɗa kowa ya shiga ciki ahlul kitab yahudu da nasara kenan sun shiga ciki mu musulmi mun shiga ciki mushrikai da suke bautar wani Allah suke bautar wuta da masu bautar gunki da masu bautar dutse su ma sun shiga ciki wanda ba su da addini su ma sun shiga ciki duk sun shiga cikin ya ayi wannan su sai Allah madaukakin sarki yace ittaqu rabbakum ku kiyayi dokokin ubangijinku at-taqwa shine ittikhadul wiqaya bainal abdi wa bain azabillah shine bawa ya riki wani abin da zai bashi kariya tsakaninsa da tsakanin azabar Allah madaukakin sarki duk abinda mutum ya san idan ya aikata shi wannan zai zama masa shamaki wani abu da zai kasance ya raba tsakaninsa da tsakanin Allah madaukakin sarki wannan shine at-taqwa ma'ana kariya kenan Allah madaukakin sarki yace ittaqu ku kiyayi rabbakum ubangijinku sai Allah madaukakin sarki ya kawo lafazin ar-rabb bai ce ittaqullaha ba kamar yadda ya faɗa a wasu guraren sai ya ce ittaqu rabbakum ku ji tsoron ku kiyayi dokokin ubangijinku ar-rabbu abinda yasa Allah madaukakin sarki ya kawo ar-rabbu saboda ar-rabbu ya kunshi wasu manya-manyan abubuwa guda uku wanda duk mutanen nan da Allah madaukakin sarki ya ambata duk sun yadda da waɗannan abubuwa musamman su wanda alqur'ani ya soka akan su menene abinda ar-rabbu yake nufi shine na farko al-khaliqu shine mai halitta na biyu al-maliku shine mai mallakar halittar da duk abin da yake kewaye da ita na uku shine al-mudabbiru wanda yake jujjuya halittar yake kawo musu dare da rana ya kawo musu ruwa da iska ya girmar da yaro yana karami ya tsufar da babba idan ya girma Allah madaukakin sarki duk shi yake wannan aikin yake azurta wanda ya ga dama kuma ya talauta wanda ya ga dama wannan aikin ar-rabbu ne to kun ga wannan da Allah madaukakin sarki yace ya ayi wannan su ya ku mutane saboda ba mu musulmi kadai ake magana ba inda mu musulmi ne kadai sai Allah madaukakin sarki yace ya ayi wannan ya ayi walladina amanu ittaqullaha ya ku wanda kuke imani ku ji tsoron Allah dan abinda Allahu yake nufi shine al-ma'budu bihaqqi ma'ana wanda ake bautatawa da gaskiya su ko waɗantan da Allah madaukakin sarki yake kira a cikin wannan ayar ba kowa ya yarda Allah madaukakin sarki abin bauta bane dan shi yasa wasu daga cikin suka riki gumaka da duwatsu da wasu abubuwa a matsayin abin bauta ba Allah madaukakin sarki ba to shi yasa sai Allah madaukakin sarki ya kiraye su da lafazi na gaba ɗaya wanda kowa zai shiga cike ce ittaqu rabbakum ku kiyayi ubangijinku ubangijin da shi ya halice ku shi ya mallake ku ku nasa ne kayansa ne sai yadda ya ga dama zai yi da ku ba wanda ya isa ya fita daga cikin tasrifin Allah madaukakin sarki sannan kuma shi yake gudanar da ku iskar da kake shaka ta Allah madaukakin sarki ce kasar da kake rayuwa a kanta ta Allah madaukakin sarki ne saman da taimaka rumfa ta Allah madaukakin sarki ne ruwa da yake zauka daga sama mutum ya sha ya yi noma ya abinda zai na amfani da shi duk na Allah madaukakin sarki ne to wanda duk ya mallaki waɗannan abubuwan ka san cewa babu yadda za a yi maka ubarin da zai cutar da kai duk umarnin da zai umarnin da zai amfana da kai ne idan ya hana ka wani abu kuwa zai hana ka abinda idan ka bashi amfani ne zuwa gare ka malami suka ce shi sa Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladina ya ayyuhan nasu ya ku mutane gaba daya da musulmi da wanda ba musulmi ba ittaqu rabbakum ku ji tsoron ubangijinku da ya halice ku yake kula da ku ya kuma mallake ku gaba daya sai Allah madaukakin sarki yace inna zalzalatas sa'ati lallai haqiqa ya kawo inna litawkidi haqiqa tabbas zalzalatas sa'ati girgidi ko girgiza na sa'a na lokacin tashin alkiyama shay'un azimun abune da yake mai girma Allah madaukakin sarki ya kiraye shi abune da yake mai girma kamar mai tambaya yayi tambaya menene yake faruwa a wannan yini sai Allah madaukakin sarki ya ce yauma tarawnaha wani irin yini ne mai firgici mai razani tarawnaha zaka ga wannan girgidin ko wannan girgizar ta ranar tashin alkiyama tazhalu kullu murdi'ati kowace mai shayarwa za ta shagala za ta manta amma arda'at game da abinda take shayarwa kun san kuwa duk abinda zai sa mace ta rabu da ta kyale jaririn da yake danyen haihuwa da take shayar da shi ba karamin bala'i bane dan ka'ida shine Allah madaukakin sarki ya sanya hanani da rahama jin kai da tausayi a zukatan uwa da uba game da yaran da suka haifa da uba da uwa dukkanin su suna jin tausayin da yake na musamman da Allah madaukakin sarki ya sanya shi a cikin zukatan su na yaran su da suka haifa to a cikin uwa da uban ma sai Allah madaukakin sarki ya fifita mace sai kasance jin kanta da tausayin ta ga yaran ta ko yarinyar ta yafi na uba wannan haka yake duk mun tabbatar da haka yadda uwa take son danta yadda uwa take riri ta danta namiji wanda shi ma ɗansa ne bayo wannan yaron irin wannan riritawar za ku ga galibi duk yadda yaro zai zama duk irin halin da zai shiga da wahala ku ga mahaifiyarsa ta rabu da shi da wahala wani uban zai ce ba ni ba kai fitan min daga gida na kore ka haka ne ko ba haka bane haka ne yayi hakan ba dan baya son sa ba amma yana da ƙarfin zuciyar da zai iya jurewa ya masa hukunci irin wannan amma mahaifiya ba za ta iya wannan ba wani lokaci za ku ga ko da irin wannan ta faru ita mahaifiyar za ta fita da kanta ta je ta rinka nemo yaron duk inda ke ta je ta nemo shi ta je ta kai masa wani abu ta je ta gan shi ta yi kuka ta zubar da hawaye ta bai faɗa da sauransu ta dawo uwa mace ba ta rabuwa da ɗanta duk abin da zai zama Allah ya ƙara wa iyaye mata daraja to kun ga hatta a cikin uwa da uba jin kan uwa mace ya fi jin kan uba namiji to tare da haka kuma a cikin ƴaƴan nata ita kanta uwar yadda take jin kansu take son su jin kan da take wa ƙanana kuma yafi wanda ake wa manya yara ƴan shekara biyar ƴan shekara biyu ƴan shekara uku yadda uwa take jin su a cikin zuciyarta yafi da take jin babba ɗan shekara 15 ko 20 ko 30 ko abin da ya kama da haka wannan ƙananan tafi son su tafi jin su a jikinta to tare da haka kuma yaron da yake ake shayar da shi kuma tafi son sa tafi jin sa a jikinta sama da wanda yake karami dan shekara 5 wanda an yayi shi ɗan uwa haka ne ko ba haka bane haka al'abarin yake duk yaron da ake shayarwa za ku ga yadda mahaifiya take jin sa a jikinta yadda take jin sa a jikinta ko da yaushe yana dan fara da ita akwai wata soyayya ta musamman da jin kai da tausayawa da Allah madaukakin sarki ya ajiye a zuciyarta a game da shi me ya dalili saboda shi a lokacin yaron mai rauni ne bai san komai ba saboda haka sai Allah ya sa wannan tausayin dan ya kasance da karfinta da kazar-kazar dinta za ta bashi kariya game da abin da zai iya cutar da shi amma shi wancan ya dan fara girma ya san ya taba wannan wuta ce ya san wannan abin bashi da kyau ya san idan ya ga abin da zai cutar da shi ya ce abin ga abin tsoro nan amma shi wannan miskinin fa da yake shan nono me ya sani ba abin da ya sani saboda haka sai Allah madaukakin sarki ya dan fara rayuwarsa da ta mahaifiyarsa dan ta bashi kariya subhanahu wataala to kun ga wannan jin kan na musamman ne to ku kalli yanayin da za a ce uwa irin wannan da take jin kai irin wannan ta dauki wannan abin da take jin kai wannan yaron nata da take so irin wannan soyayyar ta yadda shi ta tafiyar ta da Allah wani irin yanayi ne wannan yan uwa da wahala iyaye mata fa da yawa sukan sadaukar da nasu ran wallahi su ba da ransu su mutu yayansu kanana su rayu ba haka bane sau da yawa kananan yaran su ƴan kanana wanda suke shayarwa idan suka ga wani abin halaka ya taho su za su iya kai kansu su ba da yaron kuma shi yaron ya tsira to amma a ce miki ga wani yanayi duk wannan soyayya da uwa take wada a ce ta rabu da shi ta gudu yawma tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at ta kyale shi ta tafi da Allah wani irin bala'i ne wannan to wannan bala'in ba dai a duniya ba wallahi sai dai wancan lokaci kuma yana nan zuwa zai zo duk zai da suke mu gaba ɗayan mu duk zai riske mu gaba daya tashin alkiyama lalle kun san cewa inna zalzalata sa'ati shay'un azim lalle girgizar ranar tashin alkiyama abu ne mai girma ba dan karamin abu bane abinda zai sa uwa ta yadda danta ta tafiyar ta ba karamin bala'i bane wannan Allah madaukakin sarki ya ƙara cewa wata ba'u kullu zati hamli sannan dukkanin wata ma'abociyar ciki za ta sauke za ta haifi abin da ke cikin cikinta wata ba'u kullu zati hamlin hamlaha abinda ake nufi da za ta haifi abin da ke cikinta ko cikin ya isa yiwa ko bai isa yiwa ba saboda bala'i da masifa daga nan malami suka gano cewa ashe koda cikin mace bai isa yiwa ba bala'i da masifa yakan sa ta haife shi yanzu za ku ga wata tana da ciki shi yasa idan mace tana da ciki ba a fiye so a zo a ga mata maganar da ya tayar mata da hankali ba ba haka bane yanzu sai ta bari wallahi yanzu a zo a ce mata ai wani naki yayi hadari wannan shock din da za ta yi na lokaci guda to idan ba a yi wasa ba sai yayi sanadiyar zube wannan cikin da ke cikinta haka yana faruwa ko baya faruwa yana faruwa abin da yasa nake tambaye ku saboda ku ne antum na a'lamu minni kun fi ni sanin waɗannan abubuwa to haka menene zai sa mace cikin da ke cikin ta zube ko da bai isa yiwa ba shine tashin hankali da bala'i da musiba to duk irin tashin hankalin da mace za ta fuskanta a duniya cikin ta zube saboda shi akwai wani tashin hankalin da yake ya ninninka wancan sauninkin baninkin yanan zuwa shine tashin hankalin ranar tashin alkiyama wata ba'u kullu zati hamlin hamla mace za ta haife abin da ke cikinta ko da bai isa yiwa ba sai Allah madaukakin sarki ya ce wa taran nasa sukara za ka ga mutane sukara suna maye kowa ya san maye aiko maye shine abin da yake faruwa lokacin da mutum ya sha abin da zai juyar masa da hankali irin abin da yan shaye-shaye suke sha mutum idan ya sha bai san inda kansa yake ba bai san inda yake masa ciwo ba zai je ya shiga kwata bai sani ba zai je durƙusa ya gaishe da akuya zai je ya yi fitsari ya ce miciji ya biyo shi duk irin wani abubuwan me yake jawo maye Allah madaukakin sarki ce to ran tashin alkiyama haka za ku ga mutane suna maye sai Allah subhanahu wataala ya ce wa ma hum bisukara sai dai kuma mayen da suke ba fa kayan maye suka sha babu wanda ya sha giya a lokaci dan tana ina bare mutum ya sha mutum ya fito daga kabari ana ya samu giya mutum ya fito daga kabari ana ya samu sholushu ana ya samu wiwi ana ya samu kodin ana ya samu banalin daga kabari mutum ya fito a lokacin a duniya ne zaka neman banalin ka sha wallahi amma in mutum ya fito daga kabari shikenan wa ma hum bisukara ba maye ne na kayan maye da ake sha a duniya ba Allah ce me ke faruwa walakin azaballahi shadid sai dai azaba Allah madaukakin sarki ce mai radadi azabar Allah madaukakin sarki ce mai firgitarwa haka abin da zai faru shi yasa idan mutum ya shiga cikin wani hali na dimauta na tashin hankali da firgici da razali wani lokaci idan tashin hankalin ya kai tashin hankali har hankalin mutum ya kan gushe sai mutum ya rinka abu kamar bashi da hankali shi kansa sai daga baya idan aka gaya masa cewa kayi kaza sai ya ce wallahi bai sani ba kuma kayan maye sha ba tashin hankali ne wannan ayar mun fahimci haka a cikin abubuwan da ke faruwa na waƙi'i a duniyar mu duk mun sani hakan takan faru mutum abu zai same shi idan hankalin sa ya tashi sai rin abubuwa na marasa hankali kuma bai taba shan kayan maye ba firgici ne da razani ya kai shi zuwa ga wannan abu Allah madaukakin sarki ya mana mai kyau a wannan rana ƴan uwa masu albarka kusan jumhur na al-mufassirun mafiya yawa daga cikin malaman tafsiri idan suka kawo wannan ayar sukan tattauna akan abubuwa akan abu guda daya cewa wannan abin da muka karanta zai faru washe ne zai faru Ibn Jarir Tabari Imam Al-Khurtabi Ibn Kathirin Muhammad Amiruddin Shinqiti da sauran malaman tafsiri da yawa duk sun kawo wannan masail din cewa yaushe ne abin zai faru shin wannan abin da muka faɗa na girgizar ranar tashin alkiyama ko kuma girgizar lokaci da lokacin da mace za ta haifi abin da ke cikinta bai isa yiwuwa ba, da lokacin da uwa za ta rabu da abin da take shayarwa ta tafiyarta, da lokacin da za a ga mutane suna maye, shin zai faru ne kafin tashin alkiyama ko kuma sai a lokacin tashin alkiyama? In aka ce kafin tashin alkiyama, shine lokacin da aka yi busar kahu ta farko. Eh, za a yi busa ne daman guda biyu. Idan aka yi busa ta farko, to kowa zai yi mauci. Wanu fi khafi suri fafazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man sha Allah. Wata aya kuma tace wa yawma yunfakhu fi suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sha Allah. Thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzuruna. Idan Allah madaukakin sarki yayi busa ta farko, to kowanne abu zai firgice, kowanne abu zai razana. Yanayin a duniyar gaba ɗaya zai canza, zai rikice gaba ɗaya. A wannan lokaci ne wasu daga cikin malamai wanda suke gani cewa abin zai faru ne kafin ranar tashin alkiyama, suka ce a wannan lokaci ƙasa za ta yi girgiza, sama za ta tsage ta kece, taurari za su tarwatse, duwatsu za su tashi, sannan su zama gari su ba ƙasa, komai zai lalace. Allah madaukakin sarki zai canza ya lalata tsarin duniyar da muke ganin ta a yanzu. To a wannan lokaci da yawa daga cikin malamai suka ce shine lokacin da mace za ta haife abin da ke cikinta, kuma za ta yarda abin da take shayarwa. Suka ce dan shayarwa da ciki a ina ake samun sa? A duniya ne ko kuma bayan an tashi daga kabari? A duniya ake samun sa. Suka ce saboda haka abin zai faru ne a duniya. Shi yasa wasu daga cikin malamai suna ganin cewa abin zai faru ne ga wanda suke raye a lokacin, amma wanda suke cikin kabari da wanda sun riga sun mutu abin babu su kenan. Saboda haka iya wanda suke raye abin zai same su. Shi yasa Allah madaukakin sarki ce idza zulzilatil ardu zilzalaha. Allah madaukakin sarki ce idan aka girgiza ƙasa girgizawa, wa akhrajatil ardu afqalaha, Allah ya ce ƙasa za ta fitar da kayan nauyinta. Duk wasu abubuwa da suke cikinta na zinariya da azurfa da kayan kuɗi da kayan irin abubuwa masu tsada da Allah madaukakin sarki ya binne a ƙarƙashin ƙasa, duk ƙasa za ta fito da su. Shine wa akhrajatil ardu afqalaha wa qala al insanu ma laha. Mutum zai rinka cewa me yake faruwa, me ya samu ƙasa haka? Allah madaukakin sarki ce yawma idhin tuhaddithu akhbaraha, ranar da ƙasa za ta rinka bada labarinta, bi anna rabbaka awhalaha, domin ubangijinka ya mata wahayi ce ta magana. Eh, zaka ji ƙasa tana magana a lokacin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Duk abinda mutum yayi akan ta sai ta bada labari, wallahi duk abinda mutum ya aikata akan ta, Allah madaukakin sarki zai ce magana, kuma sai ta bada labari bi anna rabbaka awhalaha, domin ubangijinka ya mata wahayi. Kun ga akwai tashin hankali a wannan lokaci, akwai tashin hankali. Eh, yanzu kowa ya sanar irin abin da yaje ya aikata, ƙasa ya ta bada labari. To shine idza zulzilatil ardu zilzalaha. Wata ayar Allah madaukakin sarki ce wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahida. A wannan lokaci ne idan alkiyama ta kusa tashi, lokacin da aka yi busa, wa humilatil ardu, za a dauke duwatsu, wal jibalu, za a dauke ƙasa, wal jibalu, da duwatsu, fadukkata, a nike su, a dage su, sannan a ninnike su, dakkatan wahida, nikewa guda ɗaya kawai. Allah ce fa yawma idhi waqa'atil waqi'ah, a wannan rana ce mai afkuwa fa za ta afku, ita ce ranar tashin alkiyama. Wata ayar Allah madaukakin sarki ce idza rujjatil ardu rajjan, idan aka nike ƙasa, aka tafiyar da ƙasa tafiyarwa, wabussatil jibalu, aka dandake duwatsu, bassan, dandakewa. To wannan lokaci wasu daga cikin malamai suka ce shine irin wani abubuwan za su faru farkon duniya kenan. Kamar yadda na ga mana a baya, su sun yi hujja ne da cewa ai mace tana shayarwa ne a ina? A duniya. Mace tana samun ciki a ina? A duniya. Amma aka ce ko mace ta shiga kabari, ta tashi, ina batun ciki, ina batun shayarwa? Suka ce ba wannan lokacin ake nufi ba. Wasu daga cikin malamai su kuma suka ce a'a Allah madaukakin sarki yana bayani ne game da abin da zai faru ranar tashin alkiyama ba wai a duniya bane ba wancan abin da yake faruwa a duniya bane a'a ya shafi kowa da kowa kowa da kowa ya shafe shi to me tambaya zai tambaya ce a'a to ina mai ciki da aka ce za ta tashi ta haife cikinta ina mai shayarwa da aka ce za ta yasar ta shagala game da abin da take shayarwa sai malami suka ce eh ai yadda al'amarin zai kasance shine idan mace ta shiga ciki da ciki ta shiga cikin kabari da ciki to za ta tashi da wannan cikin nata da ta tashi kuma bala'i da masifa sai ta haife shi ya isa yawa ko bai isa yawa ba haka nan mace mai shayarwa idan ta rasu za ta tashi da wannan abin shayarwar nata saboda haka a wani lokaci ta tashi da shi a jikinta amma kuma saboda wannan bala'i da masifa sai ta yadda shi ta sarar da shi sai ta tafi yadda to Allah kaga cewa abin zai faru ranar tashin alkiyama sun kawo hadisi wanda Ibn Kathir ne yadda na gani ya kawo shi ta hanyoyi masu yawa kusan hanyoyi guda biyar ko shida sai dai zamu karanta hanya ɗaya ne guda ɗaya a hanya ta hudu wacce ya kawo daga sahabi Abi Sa'id Al-Khudri Allah ya kara masa yarda yace qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace yaqulu Allah ta'ala yawmal qiyamati ɗan uwa ku saurara hadisin nan Allah madaukakin sarki zai ce ranar tashin alkiyama ya Adam ya kai Adam waye Adam shine kakanmu annabi Adam alaihi salam shine abul bashar Allah subhanahu wataala zai ce masa ya Adam fa yaqul sai annabi Adam yace labbaika rabbana wa sa'adaika amsawarka ya ubangiji fa yunadi bi sautin inna allaha ya'muruka an takhruja min dhurriyyatika ba'than ila an-nar sai Allah madaukakin sarki ya kira annabi Adam da sauti sai ya ce ya Adam Allah madaukakin sarki yana umartaka da ka fitar da ka cire rabon wuta daga cikin zuriyarka qala ya rab sai annabi Adam ya ce ya ubangiji wama ba'thun nar menene kuma rabon wuta daga cikin zuriyarta ya ubangiji qala sai Allah madaukakin sarki ya ce min kulli alfin daga kowanne mutum dubu daya tis'amia wa tis'awatis'un mutum 999 sune rabon wuta ɗaya shine dan aljanna yan uwa an fahimta Allah madaukakin sarki zai ce da annabi Adam ya cire rabon wuta sai annabi Adam ya ce ya ubangiji menene rabon wuta sai Allah madaukakin sarki ya ce masa daga kowanne mutum dubu mutum 999 rabon wuta ne ɗaya ne dan aljanna fahina idin sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace a wannan lokaci ne tadaul hamilu hamlaha a lokacin ne mai ciki saboda bala'in wannan magana za ta haifi abin da ke cikin ta kun ji ko idan Allah ya faɗa ka a lokacin ne macen da take dauke da ciki za ta haife cikin ta saboda bala'i wayashibul walid a lokacin ne kuma karamin yaro zai fitar da furfura dan karamin yaro eh wa kaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'al al-wildana shiban wannan rana Allah madaukakin sarki ya samu dace a cikin ta amma ƴan uwa akwai bala'i da masifa a cikin wannan rana wallahi akwai matsala a cikin wannan rana duk wanda bai bi Allah ba akwai matsala dan karamin yaro Allah madaukakin sarki zai kaddara furfura ta fita daga kansa sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce kuma wannan rana ce wataran nasa sukara zaka ga mutane suna maye wa mahum bi sukara ba kayan maye suka sha ba walakin azaballahi shadid sai dai azaba Allah ce mai radadi kawai fa shaqqa zalika ala al-nasi da annabi ya faɗa haka ya ga sabban sa wannan maganar sai hakan yayi tsanani a tattare da su sai kowa hankalin sa ya tashi kowa ya shiga cikin wani hali mara dadi hatta taghayyarat wujuhuhum har sai da dukkanin su fuskokin su suka canza aka ga alamun damuwa akan fuskokin su qala nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabin Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace mi ya ajuj wa ma'juj 999 wa minkum wahid sai annabi ya ce to kwantar da hankalinku kada hankalinku ya tashi kada ku firgita daga cikin ya ajuj wa ma'juj za a fitar da mutum 999 daga cikin ku kuma a dau guda daya eh kun ga ashe kamar yadda muka faɗa satin da ya gabata ya juju amma juju yawa ne da su yawa ba na wasa ba daga cikin sa za a ringa daukar mutum 999 a sasa a wuta ɗayan kuma sai a dauka daga cikin mutane sai a gaishe aljanna Allah ya samu daga ciki annabi tsira da amsi tsara tabbata a gare shi yace wa minkum wahidun antum fi nasi kash'arati sauda fi jambi thawril abyad annabi tsira da amsi tsara tabbata a gare shi yace ku fa a cikin mutane saboda rashin yawan ku da karancin ku kamar gashi ne guda ɗaya baki a jikin san da yake fari fat misali san da yake fari fat sai wani gashi kwalli ɗaya kawai ya fito a jikinsa guda ɗaya baki za a ganshi to haka muke a cikin sauran al'ummai haka muke sauran al'ummai sun fi idan aka kwatanta mu da sauran al'ummai duniya sun fi yawa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace auka sha'aratil bayda fi jambi thawril aswad ko kuma kamar kwayar gashi ne guda ɗaya fari a jikin san da yake baki kirin inil ardu an takunu ruba'a ahli janna sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace inna muku bushara ina fata ku kasance ku ne ɗaya bisa hudu na mutanen aljanna gaba ɗaya fa kabbarna sai wannan sahabi yace sai Musa bai gaba ɗaya muka yi kabbara muka ce Allahu akbar thumma qala sannan sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace shatru ahli aljanna ina fata ku kasance ku ne rabin yan aljanna gaba ɗaya yace fa kabbarna sai muka ƙara yin kabbara yace wa qadara wa rawahu al-bukhari aidan fi ghairi hadha al-mawdi' fi ghairi hadha al-mawdu' wa muslim wa an-nasa'i fi tafsirihi min turuqin anil a'mash bihi to wannan hadisi imam al-bukhari ya rawaito shi ɗan uwa idan ku kalli wannan hadisi shi kuma za ku ga babban abin da hadisi yake karantar da mu shine wannan girgizar da za a samu da duk abubuwan da muka ambata za ta kasance ne washe za ta kasance ranar tashin al-kiyama ba a ƙarshen ranakun duniya ba wanda shine zancen da yafi inganci saboda zuwan hadisi na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya raba kowace irin rigima duk lokacin da aka yi sabani wane yace kaza wane yace kaza to sai aka samu wani hadisi ya raba rigimar to sai mu karkata gaba daya sai mu dungama gaba daya sai mu tafi zuwa ga hadisin sai mu bawa kowa zancen sa saboda haka wannan hadisin insha Allah ta'ala ya raba rigima wannan abin da muka ambata ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati shay'un azim zai faru ne ranar tashin alkiyama idan Allah madaukakin sarki ya kai mu Allah madaukakin sarki ya samu dace ɗan uwa insha Allah ta'ala anan zamu dakata saboda lokaci yayi sai kuma gobe idan Allah madaukakin sarki ya nuna mana sai mu tashi daga inda muka dakata abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya fuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya yafe mana wa sallallahu wa sallim ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله